أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يا قوم، يوم بقي جوتا صفر جرى النبي صلى الله عليه وسلم دولي لدري حدود 30 دا 40 أفوا كما يوم sha bakwai ga watan goma miladiya 2018 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da nake karatun wadannan littafai guda biyar, farawa da littafin Rijalun wa Nisa'un hawlan Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Muna cikin sirar sahabi na 71 wato Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala anhu. Malam ya ba mu sabon taki, yace as-sabatu 'ala al-haqq. As-sabatu 'ala al-haqq, tabbata akan gaskiya. Wannan as-sabatu 'ala al-haqq shine abinda ake bukata kowa ya zama ya sufanta da shi, wato tabbata akan gaskiya. Duk yadda za a kada a raya, yanzu mutum ya zama ya tabbata akan gaskiya, ya mutu yana mai imani, shine wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ku sake ku mutu ba ce kuna musulmi, ku tafi wajen Allah kuna masu miƙa wuya, masu imani, masu musulunci. Shine sai malai ce daraba Abdullah ibn Hudhafa masalan yuhtada fi thabati 'ala al-haqq. Hakika Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu ya buga wani misali, ya zama wani abun koyi, ya zama misali wanda za a yi koyi da shi. Fi thabati 'ala al-haqq, a game da abin da ya shafi tabbata akan gaskiya. Abdullahi ibn Hudhafa, duk da wannan du'abar da yake da ita, yake da wasa haka ko ba'a, kamar yadda aka faɗa mana a karatun baya cewa wa kana fihi du'abatun, ya kasance yana da wargi haka ko kuma ba'a. To amma kuma baya wasa da abin da ya shafi addinin sa. Wa atana darsan la yunsa. Sannan Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu ya ba mu wani darasin da ba za a manta da wannan darasin ba a rayuwa, ma da mar ana karatu. Fil izzati, a game da abin da ya shafi nuna buwaya ta musulunci. Walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, Allah yana da izza irin tata, manzansa sallallahu alaihi wasallam yana da izza da Allah ya bashi, sannan mummunai su ma suna da izza. Ana san an yakuna al muslimuna a izzatan, musulmai su zama masu izza, masu buwaya. Azillatan ala almu'minina, aizzatan ala alkafirina, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Haka ake son musulmai su zama. Wal iba'i, da kuma cewa naki shine al iba, kuma yadda sayyidina Umar yake cewa yu'jibuni ar-rajul idha sima al-khashu an yaqula bi min fihi la, shi abu yana burge ni ga mummuni, musulmi na burge ni, mutum na burge ni ka, inji Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Idan ya ga abu akwai walakanci a ciki ya ce a'a, ko da ka ana son mutum ya faɗi a'a inda ake buƙatar a faɗi a'a. Walisti'la'i, da kuma nuna ɗaukaka ta musulunci. Bil iman, duka da izzar da al-iba'u din da isti'la'in, dukkaninsu da imani, a nuna buwaya ta imani, a nuna anki in abinda aka ce a yi ya saba ma imani, sannan a nuna ɗaukaka idan abinda aka ce a yi ya saba ma imani. To ana buƙatar Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu ya buga mana misali da ya wajaba ko ya kamata mu koyi da shi. An abi rafi'in qala, arwaito daga abu rafi' yake cewa wajjaha umaru ay ibn al-khattab jayshan ila ar-rumi, sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya fuskantar da wata rindina zuwa garin Ru, kasar Ru, wadda masarauta ce a wannan lokacin ta mulkin mallaka, ta mallaki kasashe da yawa daga kasashe da ake da su a yanzu. To shikenan sai aka tura su, fa atahu Abdullah ibn Hudhafa, shikenan sai suka kama Abdullah ibn Hudhafa a matsayin fursunan yaki, hadda shi aka ji, sai Rumawa suka kama shi a matsayin fursunan yaki. Fa dhahabu bihi ila malikihim, sai suka tafi da shi zuwa ga sarkinsu, aka kai shi wajen sarkinsu. Fa qalu inna hadha min ashabi Muhammad, sai suka ce ai wannan yana cikin sahabban Muhammad Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, aka gabatar da shi a gaban sarkin Rumawa. Fa qala, sai ce hallaka anta tanassara wa utiyaka nisf mulki, shin zaka zama kirista sai in baka rabin mulki na, in raba kasa ta gida biyu ya zama rabi na ka rabi nawa, kaji yadda ake neman, yadda yin siyasa suke neman mutane, shin ka yadda ka zama arme ka zama kirista sai raba mulki na gida biyu in baka rabi ni kuma in tafi da rabi, wannan ba karamin tayi bane. Qala, shi yace law a'taytani jami'a ma tamliku, yace wallahi da zaka bani dukkan abin da ka mallaka, wa jami'a ma tamliku, da kuma dukkan abin da ka mallaka, wa jami'a mulkil arabi, sannan ka bani mulkin larabawa duka, kaga nan law a'taytani jami'a ma tamliku, ma tamliku na almilku kenan, abin da ka mallaka naka karki na kayayyaki, dabbobi, ababen hawa, gidaje, filaye, kasashe da makamantansu, kaga ma tamliku minal milk, sannan ma tamliku minal mulk, abinda kake shugabanta a matsayinka na sarkinsu, kun gane, wa jami'a mulkil arabi, sannan ka hada mun bayan naka da ka mallaka, ai Laraba ba karkashin ka suke ba, ka hada mun kuma a ce hadda mulkin Laraba duka gabaki daya. Ma raja'tu an dini Muhammadin tufata aini, wallahi da bazan ba addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba koda da kyaftawar ido. Qala idan aqtulaka, shi yace kenan zan kashe ka, wannan idan din ya kamata ta zama da nunin ne saboda ai fili ne ya bita ba suna ba. Qala, shi yace anta wadak, ya ba shi amsa ce ta shi kenan, da abin da kaje za ka yi ta yi, kana da ikon yin haka. Fa amara bihi fa suliba, shi kenan sai ya ce a je da Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu fa suliba, a gicciye shi, a gicciye shi, wanda da ba abin nan ɗin su ne da su da Yahudawa, da Kiristoci da Yahudawa, su mai da abu ya zama salib, a yuslaba, shi ne sai a sa sami icci, in aka sami icci sai a yi shi a kira dan adam, ga daidai inda kanshi zai jingina da shi, ga inda hannuwansa za su tsaya dama da haune, sannan kuma ga jikinsa, gangar jikinsa, jikinan daga nan sai a kashe shi. To aka je aka sa shi aka daura Abdullahi ibn Hudhafa radiyallahu anhu, wa qala li rumati, shi sarkin Rumawa ya ce ma masu harbin, yace irmuhu qariban min badri, yace ku je ku harbe shi sai daidai kusa da shi, kafin nisa ku je daidai kusa da shi, sannan wa huwa ya'ridu alayhi, yaje yace su tsaya daidai wajen su sai haka a matsayin za su harba, shikenan huwa ya'ridu alayhi, ya sake bujuwa masa yake cewa zaka zama kirista, shine huwa ya'ridu alayhi, yana ƙara bujuru masa da waccan buƙatar. Wa ya'ba Abdullah ibn Hudhafa, yake gashi ku za a kashe shi, yace ya kiyata. Fa anzalahu, sai yace a sauke shi, a kwance shi, a sauke shi, a canza wata dabara, kun ga matakin farko ke. Wa da'a bi kidrin, sai yace a kawo masa wata tukunya fa sabba fiha ma'an hatta ihtaraqat ko hatta ihtaraqat ko ihtiraq ko ihtiraq shi kene yace a zuba ruwa a cikin wannan tukunyar hatta ihtaraqat hasira ta farfasa wada abi asirain min muslimin sai yace a kawo masa wasu fursunonin yaki guda biyu ba Abdullahi ibn Hudhafa ba guda biyu daga cikin musulmai fa amara bi ahadihi ma fa ulqiya fiha sai yace dayan a dauke shi a je a tsulma shi a cikin wannan katuwar tukunyar da ruwan ta tafasa domin a surata Abdullahi ibn Hudhafa wa huwa ya'ridu alaihi an-nasraniyata ya sake bujuro ma da Abdullahi ibn Hudhafa radiyallahu anhu kiristanci cewa yake kaga abinda nema wannan to shi zan ba din baka zama ba wa huwa ya'ba Abdullahi yake kuma baka daga nan ko sai aka ga Abdullahi ya fashi da kuka Abdullahi ibn Hudhafa sai ya fashi da kuka fa qila lil maliki innahu baka sai aka ce ai ga Abdullahi ibn Hudhafa yana kuka aka fada masa cikin rumawa fa zanna annahu qad jazi'a sai ya zata ai raki ne ya kama shi yanzu zuciyar shi ce ta rawa fa qala sai ce rudduhu ku dawo da shi waje na sai ce ma abkaka me yasa ka kake kuka qala sai ya ce qultu hiya nafsun wahidatun tulqa as-sa'ata fa tadhhab yace wallahi tunani nayi waye a ce rai dai nake da shi idan aka jefa ni na mutu shikenan wannan ran ya tafi fa kuntu ashtahi an yakuna bi adadi sha'ri anfusun tulqa fin-nar fillah yace wallahi abin da yasa ni ne kuka shine na so a ce ne fata kai a ce ma rayuka na su kai adadin gashin jikina tulqa fin-nar fillah a jefa ni dan Allah a cikin wuta in mutu a ciki in mutu ku ga na mutu sannan dayan ran ya sake zuwa in mutu wannan wani dayan ran ya sake shiga ta haka har adadin gashin jikina gashin jiki ba na kai ba kuma kan sun laraba sun fi mu gashi ba yin gashin da suke da shi ba a ce gashin kansa gashin hannunsa gashin kafafuwarsa da saurin din da gashi yake a jikin mutum yace na so a ce haka fa qala lahu at-taghiyatu to anan shi wannan mai tsaddaka shugaba az-zalimi yace masa hal laka an tuqabbila ra'si wa ukhalli 'anka to yanzu zaka sunbanci kaina in ka sunbanci kaina sai in kyale ka tafi fa qala lahu abdullahi wa an jami' al-usara yace sharadin nayi da zan sunbanci kanka ba ni kadai kawai zan afansa zaka kyale ni ba ka saki dukkan fursunonin yaki da ka kama na musulunci qala na'am yace idan haka fa qabbala ra'si shike nan sai sunbanci kanka ban zaki da ya su bincika shi to ne kaga a ban zaki wa qadima bil asara ala umara fa akhbarahu khabara shikenan Abdullahi ibn Hudhafa yazo da wadannan fursunonin yakin zuwa ga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a matsayin sa na khalifan musulunci fa akhbarahu khabarahu kuma ya bashi labarin ne ya gudana cewa ga abinda aka yi ga abinda aka yi ga abinda aka yi ga abinda ya faru fa qala umaru haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'as ibn Hudhafa yace wajibi ne kowane musulmi ya sunbanci kan Abdullahi ibn Hudhafa wa ana abdu kuma ni zan fara so da ka sayyidina Umar ya fara sunbanta kansa aka yi masa jinjina aka yi masa ban girma fa qabbala ra'sahu sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya sunbanci kansa Abdullahi ibn Hudhafa kaga wannan darasi ne babba yadda ya nuna izza buwaya ta musulunci cewa musulmi ba kan wallata bane kawai shikenan da za a lashe shi dan aka lashe shi kuma har shi ya tsaya ya zauna lafiya a'a musulunci duk wanda ya saki wani musulmi yadda ya kamata ya zama duk wanda ya ce zai lafai to sai harshen shi ya tsage alal aqalli ya tsage in bai tsin kuma ya wuce ma to abin da ake so shine harshen ya fata haka ake bukatar musulmi sannan kuma wannan yana nuna mana babu laifin musulmi ya karbi siyasa siyasa domin wannan takbilur rashi da yin siyasa shi ya dauka wani abu ne abun banza kawai a sunbanci kanshi shi wani abu ne na girmamawa a wajen su to amma tunda ba bauta bane dama ya halasta su sunbanci kan mutum shikenan Abdullahi ibn Huzafa yi wannan siyasar kuma siyasar da ba shi kadai ta shafa ba in mun ce siyasa ba ana nufin ba irin abubuwan da ake yi a kasa ba siyasa dabara ta dabara da za ta iya fitarwa kuma ta haifar da riba da alheri kita ce ake ce mu siyasa Allah ya ce mu ci mu sai lokaci yayi tsora insha Allah da rasulai a cikin sirar ta Allah ya sa mu koyi da waɗannan sahabba